daga Makka zuwa Madina 1433 wanda ya dace da 1 ga watan 8 miladiya 2012. Mai tambaya ta farko yake cewa malam ina son kamin nasiha domin zuciyata ta ƙara nutsuwa. Ina neman wata bukata a wajen Allah kuma har yanzu ban samu ba. Kuma malam a taya ni addu'a saboda zuciyata tana yi min waswasi. Mun sha nanatawa ba wai sharaɗi bane dole in ka roƙi abu sai ka ga biyan bukata nan take. Allah yana da hikimomi masu yawa dangane da bayinsa. Ta yiwu abin da kake roƙo kai kana gani alkhairi ne, Allah kuma ya san wannan abun ba alkhairi bane a wajenka kwata-kwata. Ko kuma alkhairi ne amma Allah ya san cewa a jinkirta maka abin shi ya fi zamowa alkhairi a wajenka. Shi yasa za a jinkirta ma abin ƙila har sai zuwa lokacin da Allah ya san abin ya fi zamowa alkhairi. Ko kuma abun alkhairi ne, to amma Allah baya nufin zai baka shi a duniya kwata-kwata. Ƙila akwai laifinka da Allah ke so ya kankare ma sakamakon wannan addu'a, ko wata daraja taka da Allah ke so ya daga gobe alkiyama. Saboda haka babu hikimar da Allah ba shi da ita dangane da irin wannan abubuwa. Ba a son yanke ƙauna. Yanzu abin da ya faɗa a nan ya ce ya yi addu'a amma dai bai samu bukata ba. Kaga wannan daga cikin alamomin da za su iya sa mutum ya rasa abin da yake roƙo ne. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa ana karɓa addu'an ɗaya daga cikin ku in dai bai yi gaggawa ba. Sahabbai suka ce ya manzo Allah me gaggawar, ya ce mutum ya ce ya yi roƙo har yanzu shiru. To kaga kalmar kusan ta so ta yi daidai da abin da ya faɗa. Saboda haka ina fata duk musulmi da ya addu'a to ya sallama ma Allah subhanahu wataala, kuma ya ji a zuciyarsa insha Allahu za a karɓa. Mai tambaya ta biyu ya ce marar tambaya ta ita ce liman yana huɗubar juma'a sai ma mu ya tsorata ya halatta ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kowace irin magana ba a so lokacin da limami yake huɗuba. Kaga hatta abin da aka ce haƙƙin musulmi akan musulmi, daga ciki idan musulmi ya tashawa ya yi hamdala ka ce da shi ya rahmaka Allah, to ko da shi ba a yadda ka ce ba. Ga yadda mai atishawa ka ce rahmaka Allah inda ana huɗu ba a yadda ba. Hani da mummuna shari'a ce ta zo da shi. To da za ka ga wani yana surutu sai ka yi nufin umarni ko ku hani da mummuna ka ce yi shiru liman yana huɗu ba, to kai ma ka yi lagawo. Ya zo hadithi cewa man ƙara li akhihi ansit wal imamu ya khutubu faqad laga. Duk wanda ya ce da ɗan uwansa yi shiru alhali liman yana huɗu ba a lokacin, to shi ma ya yi lagawo. To saboda haka abin da ya kamata a nufin ka yi shiru. Sai tambayarsa ta biyu ke ta mutum ne ya ji yana son yarinya amma ba shi da damar aurenta, ya halatta ya roƙi Allah akan ya daina son ta. To tunda shi kansa ya san ba shi da damar auren ma bai kamata ya taga ba. Yauwa, bata ma kai lokaci ne ka zo, kai ka san baka da ko kwabo, kuma wal'allan ma baka da wata sana'a da ta kankamu sosai ka ce za ka kama neman auren yarinya. Kai ma dai ka san kana so ka ɗauko da laba gamo ne. To amma ta yiwu yana da shirin auren sai dai akwai wasu daga cikin dangin da yake ga ba za a bashi ba. To koma dai menene in ka ga cewa ba za ka samu ba, kuma ka ji cewa ta ɗafe a ranka, babu laifi bane kai ta addu'a cewa Allah ya kawar da wannan ɗin domin ka samu kwanciyar hankali. Wannan ya ce Allah ya saka wa mana alkhairi. Tambaya ta ita ce shin ya halatta ma mu su riƙi alƙur'ani a wajen tahajjudi ko bai halatta ba? Wannan tambaya mun sha amsa ta nake ji, amma dai zan amsa ta daga yanzu. Shi kenan matsala ce da na san malamai da yawa sun ba da fatawan cewa bai dace ba. Suka ce shi wanda yake wa mutane limanci shi ne ya halatta ba a sallan farilla ba. Idan yana so ya dogon karatu bai haddace ba, to sai ya riƙi mushaf, saboda Zakwan maulana na Aisha yana masu limancin sallah. To sai ya riƙe mushaf yana kalla a matsayinsa na wanda bai haddace ba, kuma suna so a yi doguwar sallah. To amma fatawar da malamai suka bayar suka ce in ba haka ba, to kai ba a ce ka shagaltu da riƙe wani abu ba, kai a matsayinka na mamu ba wai limamin da yake wannan ɗin ba. Sai tambayarsa ta biyu ya ce ruwan wanka a iya dahara ko a'a. Eh in aka yi ruwan da aka yi wanka da shi muddin dai ba wani abu ya bata shi bidan kai dahara da shi yayi tunda ya halatta wani ya zo ya sake yin wankan da shi. Abinda kawai ko sai akwai hadisi da na ita guda biyu da suka so kamar su karo da juna cewa ba za a yi dahara ko wani wanka da sauran wani wanda ya wanka ba. To malamai da suka yi jami'i tsakani suka ce akwai bambanci tsakanin wankan mai ilimi da na jahili. Idan wanda yake bai san ilimin wankan bane zai iya bata ruwan kafin ya gama. Amma dai muddin shi wanda ya wankan ya san abin da yake yi dan an sake yin wani wankan da shi ko an yi kamar ruwa da shi ba komai wannan ya halatta. Ayo ai wankan tsarki muke magana ba wankan sabulu ba ba duk wannan magana gaba daya wankan sabulu bai taso ba. Ana magana wanda ya wankan janaba ya rage ruwa ko kila matar da ta yi wankan haida ko wankan biki aka rage. Amma wankan sabulu ina zancan abin nan ayo alwala da shi ko wani kawarin ai bai taso ba sabulu ya riga ya bata shi. Yace ta uku mutum ne yayi alwala sai cikin sa yake kugi. Alwalarsa tana nan ko a'a? Alwalarsa tana nan daram in dai ba zai yi wani abu ya fita a ƙasa ba. Wannan kuma tambayarsa guda biyu shine na ƙarshe. Yace malam ni ne uwata ta mutu to kuma tana da yaya da ƙanwa to amma duk sadda na kaiwa yayar ziyara sai ta ce mini Allah ya mini albarka. To malam wannan albarkan tana bi na insha Allahu. Ta biyu yace malam ita kuma kakata duk sadda ta ganni sai ta yi wa uwata to ina ji albarka yace albar ina ji ko albarka dai ko addu'a yake so yace to ta sa mahaifiyarsa albarka da shi kansa alhali wannan uwar ta sa ta rasu. Yace to malam ita ma wannan addu'ar yaya take? To ai wannan ita ce ma addu'a mafi tsada a ce mahaifi yayi ma ɗansa addu'a bayan ya mutu. Kun ga kamar yadda malamai suke cewa mutumin da yake taima iyayensa ba daidai ba Allah kiyaye to sai ya zama sun rigaye shi mutuwa wannan shine hatsari su ne za su yafe masa gashi sun riga shi mutuwa. To gara a ce shi ya riga su mutuwa in ya riga su mutuwa suna masa addu'a ana sa ran Allah zai yafe masa. To ballantana wannan ba ma maganar laifi bane ba kawai addu'a ce gyatuma take wa ita da ta mutu wannan tana daga cikin addu'o'i masu tsada sosai Allah sa mu dace. Mai tafsiri yace wal qissatu rabi'a qissa ta hudu hiya qawluhu ta'ala shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala yace wa nuhan ay udhkur nuhan ka ambata qissan annabi nuhu ursila an aike shi a matsayin manzo wa huwa ibnu 40 sana yana dan shekara 40 wa makatha fi qaumihi alf sanatin illa 50 ama kuma ya zauna shekaru na wa'azi a cikin mutanansa shekara 50,000 ma'ana shekara 950 wa asha ba da tufan 60 sana kuma bayan tufan ya yi shekara 60 fatakunu muddatu umrihi 1050 sana kenan in ka dunkule shekarun da ya yi a ban ƙasa shine shekara 50,000. Ya ce mini tahbir daga littafin Imam Suyuti at-Tahbir ibtala'uhu shi jarabawar da Allah ya masa ta kasance ne bitakadhib ta hanyar ƙaryata shi da aka yi wa tulil umri fil ibada da kuma tsawaita rayuwa a cikin halin ibada. Kun ga kamar yadda muke faɗa duk abin da zai ɗauki shekaru ana yi to yana buƙatar haƙuri. Ku duba shekarun wa'azi kawai a ce ya yi shekara 950 ina ga ko da cewa aka ya shekara 90 yana wa'azi kawai. To wannan ba ƙaramin ibtila'i ya haɗu da shi bane jarabawan Allah akan irin haƙurin da za a ga ya yi tsakaninsa da mutanensa. To ga ibadar Allah da kansa ya ce innahu kana abdan shakura mutum ne mai yawan gode ma Allah subhanahu wataala. Sannan ga fuskantar ƙalubalen mutanensa shi da kansa yake cewa ya kiraye su ya masu wa'azi ya yi kaza ya yi kaza. Qala rabbi inni da'awtuhum jihara ya Allah subhanahu wataala na kiraye mutane na ƙarara ya zo yi wa'azi ƙarara ya je sirri ba wanda bai yi ba duk irin dabaru dai da za ka yi. Kai malamai suka ce har gida gida zai je ma sallama sai ka fito kuna dan tattaunawa sai ma bayani cewa to dai sako ne yaso isan maka na Allah subhanahu wata'ala wani sai fada gida kawai a guje wani ya hantare shi ma'ana tun mutane suna haduwa su saurare shi har suka kai ba su haduwa sai dai shi yaje ya same su in yaje kuma su fashe to har ya kai ainihin ya bide daikun mutane kai har ta kai inda hadisi yazo tsoho zai kamo jikansa yace kaga wannan tsohon ka kiyaye shi ni ma baba na ina kamar kai jawo ni yace in ahir dina da shi kun ga wannan ba karma juriya za ta sa ai tayi ba to saboda haka yayi wannan tsawon lokaci ga ibada ga fuskantan kalubale idnada yayin da ya kira ya roko malam yace badalun min nuhan kenan ka ambata lokacin da ya addu'a din ai da rabbahu ya roki ubangijinsa ala qaumihi akan ubangijinsa wato akan mutanansa ya roki ubangijinsa akan mutanansa bi qaulihi da fadansa inda yace rabbi la tadhar al ard min kafirin dayyara wato hausa suke cewa manya irin sai baci basu iya fushi ba yayi hakurin ya ga dai fitsarar ta kai karshe ya daga hannu yace ya Allah kar ka bar koda mazaunin gida mutun dai tal Allah kar a bashi a share su gaba ke dai ba su da amfani shi da kansa yace anni maglubun fantasir Allah kuma ya amsa addu'arsa saboda haka yayi wannan addu'a min qabli ibrahim wa lut tun kafin zuwan annabi ibrahim da annabi lut dai wannan addu'a Allah sai fastajabna lahu sai muka amsa masa shine du'a'ahu muka amsa wannan addu'a tasa wa nasarnahu kuma muka agaza masa fanajjainahu wa ahla sai muka tsiratar da shi da mutanansa alladhina fi safinati wanda suke cikin jirgin ruwan sa muka tsiratar da su min al-karbil azim daga bakin ciki mai girma huwa takdhibu qaumihi shine qaryatawan mutanansa lahu gare shi wastimraruhum da kuma zarce wasu al-kufri akan kafirci fa ugriqu sai aka nutsar da su Allah ya ce wa nasarnahu shine muka agaza masa muka bashi kariya shine mana'anahu muka kange shi min al-qaumi alladhina kadhabu bi ayatina daga mutaren da suka qaryata ayoyinmu addallati ala risalatihi wanda suke nuni a bisa gaskiyar manzancin sa Allah ya kare su an yasiru ilaihi bisu'in wato basu isa dan kasu isa zuwa gare shi da wani mummunan abu innahum kanu qauma sau'in su sun kasance miyagun mutane ne fa agaraqnahum sai muka nutsar da su ajma'ina gabaki daya yace fama naja illa ashabus safina babu wanda suka tsira sai ma'abota jirgin ruwa wajmlatuhum sittatu rijalin wa nisa'uhum jumlan mutanen a wani kaulin mutun shida ne da matan su ma'ana kenan su 12 maza shida mata shida wakila a wata fadar aka ce jami'u man kana fi safina adadin wanda suke cikin jirgin ruwa 80 mutane 80 ne nisfuhum rijalun wa nisfuhum nisa rabin su maza rabin su mata ma'ana kenan maza 40 mata 40 laqad anuhun tabbas annabi nuhu yayi bakar addu'a ala qaumihi akan mutanansa bil halaki wato ta hanyar halakar da su wa amma nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wa sallam amma manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fada'a li qaumihi bil hidaya shi kuma sai ya roƙa mutanansa shiriya bi qaulihi da fadin sa inda yace allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun kun ga wannan ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yaje Taif ya kira yasu zuwa ga Allah sai suka tara wawayansu suka ce ainihin su yi ta jifarsa aka dunga jifar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama aka fasa masa kai aka yi masa rotse jini har cikin takalminsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bayan ya fito ya samu wuri na hutawa Allah ya aiko da mala'ika Jibrilu ya zo ya ma'aikin Allah ina tare da mala'ikan da Allah ya hore wa duwatsu idan kana da wani umarni to kawai a bashi da kai ne koliya kake zato ai da mu ne da shikenan kurin kus har ma ya kara da cewa in kana nufin mukifar da al-akshabain manyan duwatsun da suka zagaye maka a dauko duwatsun a hade su gaba ke dai shikenan amurtsake kowa sai ya ce a'a idan ba su shiriya ba ina fata Allah ya fitar da wanda zai shiryu ta tsatsan su. Saboda haka sai ya faɗi wannan kalma ya ce Allahumma hadi qaumi, Allah ka shiryatar da mutane na fa innahum la ya'lamun, dan ba san alherin da nazo musu da shi bane. To wannan kullun yana nuna fiko na manzon Allah sallam akan sauran annabawa, duk da cewa idan mutum ya kalli annabin Hushima dole ka jinjina masa, in ka kalli tsawon shekarun da ya na wa'azi da kuma abubuwa da aka yi masa dole shi ma ka jinjina masa. Amma dai zaka fahimci cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama haƙurinsa ba ɗaya yake da na sauran annabawa ba. A shi ya sanya lokacin da aka yi yaƙin Badar, kun ga da aka kama Usara Badar, ga su an kama su sun yi ma musulunci da annabin musulunci rashin mutunci. Bayan wanda aka karkashe ga mutum 70 an kama, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ya shawarci Abubakar ya ce me kake gani dangane da waɗannan mutane da muka kama? Ya ce ya manzon Allah, ‘yan uwanmu ne, sai dai sun samu zamewar ƙafa, ni ina ganin mu karɓi wato ainihin jizya ko kuma fansa fidiya, mu karɓi fidiya a wajensu, kowa ya biya kuɗi ya fanshi kansa, gwamnatin musulunci ko baitul malin musulunci ta amfana da wannan kuɗin. Sai ya tambayi Umar ya ce, to kai Umar ya kake gani? Ya ce, haba manzon Allah. Ya ce, mutanen da suke su ne ƙashin bayan kafirci, ai abin da ya kamata kowannenmu nan a bashi ɗan uwansa na jini ya fille masa kai, saboda Allah ya ga cewa ba wato ba ma karɓan burin-burin a harkar musulunci. Manzon Sallam ya fi karkata zuwa ga shawarar Abubakar. A wata riwaya sai ya ce, wato Umar ka yi daidai da annabi Nuhu, dai wannan addu'a ya ce Allah karka ba kowa a ban ƙasa. Ya ce kai kuma Abubakar ka yi kama da annabi Isa, kun ga? Sai ya ce in tu'adhibhum fa innahum ibaduk, Allah in kai musu azaba bayinka ne, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, in magafarta musu to Allah kai ne mubuwayi. To manzon sallam ya fi karkata zuwa ga ra'ayin Abubakar, saboda haka sai aka karbi wannan fidiya, kuma sai ga Qur'ani ya zo da goyon bayan Umar cewa bai kamata ga wani annabi ya karbi fansan waɗansu ba sai an jika ƙasa da jini tukuna, har sai an yawaita kisa a ban ƙasa, sannan ima za a fara karɓa daga baya a karɓa. To saboda haka dai za mu ga cewa manyan mutanen su kansu masu daraja a wajen Allah, Allah ya yi tunaninsu daban-daban, yadda Allah ya bambanta tsakanin mutane ta fuskan fuskokinsu, fuska wane ba ta yi kama ta wane ba, to haka nan tunaninsu da ra'ayoyinsu akan abubuwa da dama. Allah ya sa mu dace. Sai Allah subhanahu wataala ya ce,
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
مي تفسيرتي والقصة الخامسة قصة تبير قوله فإن الله سبحانه وتعالى ديتي وداود وسليمان كأنبتي قصة النبي داود دكما النبي سليمان أي قصتهما كأنبتي قصة سسوبيو wabtila'uhuma da kuma irin jarrabawa da Allah ya musu bin ni'ima ta hanyar ni'imomi wal mulki da kuma ainihin mulki. Wa yubdalu minhuma idhi hakumani, to badal na wancan wa Dawud wa Sulaiman shine idhi hakumani, kenan ka ambaci lokacin da su biyu suke yin hukunci. Fil harfi, a cikin sha'anin amfanin gona, yace huwa zar'un, shine amfanin gona da aka shuka, aw karamun ko kuma inabi. إذ نفشت فيه غنم القوم, yayin da dabbobin waɗansu mutane suka yi barnar dare a ciki. Ai ganamu ba'adi qaumi Daud, dabbobin sashen waɗansu daga cikin mutanen annabi Daud, ai ummatuhu wato ainihin al'ummarsa. Qala ibn Abbas wa Qatada, ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma shi da Qatada suka ce, wa zalika, wannan ko ya faru, anna rajulaini dakhala ala Daud. Wasu mutane guda biyu ne suka shigo wajen Annabi Daud alayhi salam, amincin Allah ta bata gare shi. Ahadihima sahibu harthin, daya daga cikin su ma'abocin noma ne, ma'ana manomi ne. Wal akhar sahibu ganam, dayan kuma mai kiwo ne, ma'ana ma'abocin dabbobi ne. Fa qala sahibul harth, sai shi manomin yace, inna hadha, wannan ya nuna kenan mai dabbobi, in falatat ghanamuhu laylan, dabbobinsa sun fita da dare, fa waqat fi harthi, sai suka fada a cikin amfanin gona na, fa afsadathu, sai suka bata shi, fa lam tubqi minhu shay'an, basu rage komai daga ciki ba. To da yi wannan bayani, kuma shi mai dabbobi bai musa ba, kun ga an ce as-sukutu ridan, shiru gamsuwa ce, an yadda an yi kenan. To da ya shiru, fa atahu Daud riqabal ghanami fil harth, Annabi Daud sai ya mallaka ma shi manomi wuyayen dabbobin a mamadin amfanin gonarsa da aka bata. To shi kenan, tunda ya barnata maka abinda kai ma rayuwarka ta dogara gare shi, to kai ma ungo abinda rayuwarsa ta dogara gare shi a mamadin amfanin da aka yi maka, wa abinda barnar da aka yi maka, a mamadin barnar da aka yi maka. To da aka yi haka, fa kharaja, sai suka fito, fa marra ala Sulaiman, sai suka shude wajen Annabi Sulaiman kusa da shi, ma'ana suka wuce kusa da shi. Wa huwa ibn 11 sana, shi yana dan shekara 11. Fa qala, sai yace, kaifa qada bainakuma, ya yayi hukunci tsakanin ku, ma'ana mahaifinsa kenan. Fa akhbarahu, sai suka bashi labari. Fa qala Sulaiman, sai Annabi Sulaiman yace, law wallitu amrakuma, da ni aka jibinta ma al'amarinku, ma'ana ni da ni zan yi muku shari'a, laqadaitu bi ghairi hadha, to da nayi hukunci ba irin wannan ba. Waruya annahu qala, koko an rawaito cewa yayi, ghairu hadha arfaqu bil fariqain, abinda ba wannan ba shi yafi zamowa tausasawa ga bangarorin biyu. Fa ukhbira bi dhalika Daud, sai aka baiwa Annabi Daud labarin wannan. Fada'ahu, sai ya kirayi dan nasa. Fa qala lahu, sai ya ce, kaifa taqdi, to idan kai ne ya za ka yi hukuncin. Wa yirwa annahu qala lahu, amma rawaito cewa yayi da shi, bi haqqin nubuwati wal ubuwa, ina hada ka da haqqin annabta, tunda ka san ni annabin Allah ne, da kuma haqqi na ubantaka, tunda ka san ni mahaifinka ne. Illa ma akhbartani billadhi huwa arfaq, lalle sai ka bani labari da abin da yafi zamowa tausayi, bil fariqaini, ga wannan jama'a guda biyu. Kuma wannan magana ya fada masa ne ta fuskan tausasawa, ba da zare ido ba, ma'ana to kai kana gaba mu iya ba ko, to shikenan kai da ka iya fadi mu ji, a'a, ya fada masa ne a matsayin neman shawara. Wannan yana nuna mana cewa ma'amala wadda take tsakanin annabawa da ƴaƴansu ma'amala ce ainihin ta mutuntawa, kuma haka yake kamata. Domin in musamman idan wannan athar da ya tsira dan shekara 11, kaga za mu ga dan shekara 11 bai ma kai shekarun balaga ba, ballantana ainihin ya zama mutun sosai. Qala, sai Annabi Sulaiman ya ce, adfa'ul ghanama ila sahibiz zar'i, ni inda ni ne zan yi hukunci, to sai in bada wannan dabbobi ga shi manomin. Yantafi'u bidirriha wa nasliha, shi yaje amfana da nonon da kuma ƴaƴan da za ta haifa, wa sufiha, da gashin ya dinga yanka yana sayarwa. Wa yabdhuru sahibul ganam, kuma shi wancan mai dabbobin ya zo ya yi shuka, ila sahibi zar'i, ga shi wannan manomi, wato abin nan sahibul ganam li sahibul harth, wato ya yi shuka ga wannan manomi, mithl harthihi, gwargwadon yadda shukarsa ta kai. Fa idha sara al harth, to idan wannan amfanin gona ya kai, ka hayatihi, kaman yadda yake lokacin da aka yi banna, dafa'a ila ahlihi, sai ya mayar wa mai shi, wa akhadha sahibul ganami ganamahu, shi kuma mai dabbobi ya karbi dabbobinsa. Ma'ana da ni ne abin da zan yi kenan, in ce kai mai gona karbi dabbobi ka je ka tatsi nono ka sha, in suka haihu ma ƴaƴan ka iya amfani da su, ko ka yanka ko ainihin ka sayar, sannan ka iya yankan gashin shi ma ka sayar. Kai kuma mai dabbobi je ka ci gaba da yi wa manomi noma, ka shuke masa wajen, ka dinga noma kana ban ruwa idan lokacin abin noman rani ne, har sai ya kai daidai lokacin da aka cinye shi. To daga lokacin kai mai dabbobi sai ka karbi dabbobinka, kai kuma manomi ka koma gonarka ka ci gaba da aiki. Faqala Daud, sai annabi Daud ya ce alqada'u ma qadaita, hukunci shine kaman yanda kai, ma'ana hukuncin da kai ya dace. Allahu akbar. Wannan duka abin da yake nuna mana kamala ta Allah subhanahu wa ta'ala, cewa Allah shine yake da kamala kamala mutlaka. Duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi, to babu gyara akan wannan abin sunansa daidai. Domin ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala babu lokacin da babu shi, babu lokacin da yake dan kadan a ce ya karu. Wannan kwa ya bayu ga kamalan shi Allah subhanahu wa ta'ala din. Kuma zaka ga wannan a cikin ayyukan Allah, mun sha fada duk lokacin da malami na addini ko malami na wata sana'a yana ƙara shekaru, yana ƙara ƙwarewa, zaka ga cewa wa'ansu abubuwan yana dan yin gyare-gyare akan abin da yayi ada. Nikan buga misali da idan mun kalli hatta motocin da muke hawa, motocin da muke hawa a yanzu ba su ne motocin shekaru 20-30 da suka wuce ba. Ci gaban yanzu ya wuce wancan na baya. Ba su ne motocin shekaru 50-60 da suka wuce ba. Ci gaban yanzu ya wuce haka. Domin ilimi yake karuwa a wajen masu kere-keren, sai aga cewa abinda aka shekara 10 akwai alama ta rashin kwarewa, sai a tsawara a sake ciyar da abun gaba. Me yake nuna wannan ilimin yana ƙara nuna, yana ƙara tumbatsa. To amma tunda Allah ya so mu halitta, ba lokacin da Allah yayi wato new model na wani abu. Duk abin tun yanda Allah ya fara halitta dan Adam haka yake. Tun lokacin da Allah ya so mu halitta dabbobi haka suke, haka nan tsirrai, babu sabon samfuri da Allah yayi na komai. Saboda dama ilimin Allah kamilin ilimi ne, babu lokacin da zai ga cewa abu kaza yana buƙatar gyara. To amma ilimin dan Adam, kasancewar dan Adam kasir ne, akwai abin da zai yi shi da kansa ba sai an ce masa gyara kaza ba, zai ga ya kamata a nufin gyara kaza. Akwai abin da in yayin ba zai iya gano ya kamata a gyara ba, sai wani ya gano masa sai ya ce masa ya kamata a gyara, shi ma sai hango eh kware da gaskiya kamata a gyara. To duk da cewa annabi Dawud alaihi salam annabi ne na Allah, to amma gashi yanda ɗansa ya ga ya kamata a gyara kaza, kuma shi sai ya karbi gyaran. Kuma wannan gaba tana nuna mana ashe komai matsayinka na babba ba shi ke nuna cewa tunaninka ya dame na kowa ya shanye ba. Daga sin ƴaƴanka ko yaranka ko wanda kake shugabanta, sai Allah ya sa wani ya tsinkayo abinda kai baka tsinkayo ba. Kun ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, duk abinda bai shafi wahayi daga Allah ba, to sai ya nemi shawarar sahabbai. Kuma Allah da kansa ma yake bashi umarni, yace wa shawirhum fil amr, ka dunga shawartar su a cikin al'amari. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah, to amma idan kai yanke cewa kaza za a yi, to kawai ka dogara ga Allah subhanahu wataala. Misalai rutu an sha bayar da su, wanda sahabbai za su ba manzon sallam, kuma sai ya zama ya karba, kuma sai a samu ci gaba da mafita a wannan shawarar. Saboda haka sai ya karbi wannan shawara. Qala Allah, Allah subhanahu wataala sai ya ce wa kunna li hukmihim shahidin, sai muka kasance mu masu shaida ne akan wannan hukunci nasu. Mai tafsiri sai fi istimalu damir aljam'i lithnain, a cikin wannan akwai yin amfani da lamiri na jam'i a wajen mutane biyu. Kaga Allah bai ce wa kunna li hukmihima ba, sai aka ce li hukmihim tare da cewa su biyu ne. To shi yasa malamai suka ce ashe kenan jam'i zai iya somawa daga abu biyu, kamar fadin Allah subhanahu wataala in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma, ba a ce qalbakuma ba. To sai dai wasu masu tafsiri suka yi tawili suka ce a'a, ai nan ana nufin da annabi Dawud da annabi Suleiman da su wa'annan da su kawo karar, domin duk abin ya shafe su, shi yasa aka ce li hukmihim. Qala Dawud, annabi Dawud yace li sahibil harfi riqabul ganam, ga ma'abucin amfanin gona wuyayen dabbobi, ma'ana ya mallaka masa su. Wa qala Suleiman, shi ko annabi Suleiman yace yantafi'u bidirriha wa nasliha, wato ainihin zai amfani ne da nonanta da kuma ƴaƴanta wasu fiha da gashin a yanka a sayar. Ila an ya'udal harthu, har shi wannan amfanin gona ya koma kama kana, kaman yanda yake bi islahi sahibi a sahibiha, wato ta hanyar gyaran da shi wannan mai dabbobi zai ta yi na wannan amfanin gona. Fayuruddaha ilaihi, daga nan kuma sai ya mayar da shi zuwa gare shi. Allah ya ce fa fahamnaha Suleiman, sai muka fahimtar da Annabi Sulaiman ita wannan matsala. Sai mai tafsiri ya ce hukumuhu ma bi ijtihadin, hukuncin su sun yi shi ne da ijtihadi. Wa raja'a Dawud ila Sulaiman, Annabi Dawud sai ya koma zuwa ga ra'ayi da kuma shawarar Annabi Sulaiman. Allah ya ce wa kullan, kowanne daga cikin su biyun, ataina hukuman, mun bashi hukunci shine annabta wa ilman da kuma ilimi, bi umuri din, na al'amuran addini. Mai tafsiri ya ce hadha fi shar'ihim, wannan a cikin shari'ar su ne, ma'ana hukuncin da Annabi Sulaiman ya yi. Amma fi shar'ina, amma mu a shari'ar mu, fa hukumu Dawud aqrab. Hukuncin Annabi Dawud shine ainihin ya fi dacewa. Idza kanat qimatud dawab, idan qiman dabbobin ta kasance tuqabilu qimatul harth, ta yi daidai da qiman amfanin gona. Wa sahibuha muflis, kuma shi mai ita din an masa ainihin waso su. Ma'ana malamin tafsiri yana cewa mu a hukuncin mu, musamman na madhhabin malikiya, idan aka kiyasta cewa amfanin gonan nan da aka cinye kimarsa ya kai kudin dabbobin, to hukuncin da Annabi Dawud yayi shine ya dace. Ma'ana a mallaka wa manomi dabbobin mallakawa ta har abada, musamman kuma idan an yi masa tafalisi. Mun ambata cewa mutum uku shari'a ta ba dama su je su yi roƙo su yi bara. Daga cikin su akwai mutumin da ja'iha ta samu amfanin gonarsa har ya zamo bashi da komai. To a irin wannan din a bashi ya tafi har abada shine abin da yafi. Fatuba'u, sai a sayar da su wannan dabbobi. Aw ya'khudha, aw ya'khudha, ko kuma shi ya karbe ta in radiya, in ya yadda shi mai gonar kenan. Wa fihi ma fihi min qat'il khusuma, kuma kaga wannan tabbas idan mutum ya kalle shi da kyau zai ga lalle akwai yanke ja'in ja a cikin wannan hukunci. Bi khilafi hukum Sulaiman, sabanin hukuncin Annabi Sulaiman. To wannan shine magana farko daga cikin maganganun malamai, cewa hukuncin su ijtihadi ne. Domin inda hukuncin Annabi Sulaiman wahayi ne, Annabi Dawud kai hukuncin sadda wahayi ne kai tsaye, kun ga ba zai saurari maganan wani mutum ba, domin Allah ne yanke hukuncin kai tsaye. To wannan shine abinda wasu malamai suka tafi a kai, suka ce kuma tunda Allah ya ce fafahamna ha Sulaiman, Allah sai ya fahimtar da Annabi Sulaiman, wannan ya nuna ashe ya halatta annabawa su yi ijtihadi akan zartar da wani hukunci. Mun gane ko? Faman qala famin hadha qila, to saboda haka ne ma aka ce kana hukumuhuma bi wahyin, wato ainihin hukuncin su ya kasance da wahayi ne. Wasu malaman suka ce a'a, hukuncin da suka yi ta hanyar wahayi ne. Wa thani nasikhun lil awwal, hukunci na biyu shi ya shafe hukunci na farko. Bi dalili qawlihi, saboda fadin Allah subhanahu wataala ya ce wa kullan ataina hukuman wa ilma, kowanne mun bashi hukunci mun bashi ilimi. Akwai abin da ke cewa annaskhu a shari'ance, Allah ya wahayin wani hukunci, ana nan ana tafiya a kansa, sai a sake wahayin wani abu, sai a shafe wancan hukuncin da ya gabata da wanda ya biyo baya. Misali yanzu abin da ya shafi iddar mata, ko in ce takabassu, farkon musulunci shekara ɗaya ne, to Allah subhanahu wataala sai ya soke wannan da wata hudu da kwana goma. To kun ga wannan hukuncin na biyu shine nasikh, na farko shine al-mansukh, na farko shi ya soke, na farko shi aka soke. To wasu malaman abinda suka ce kenan, suka ce tunda Allah ya ce wa kullan ataina hukuman wa ilma, to amma malamai kashin farko da suka ce ijtihadi ne, suka ce ai wannan da Allah ya ce wa kullan ataina hukuman wa ilma kenan fi ghairi hadhihi al-mas'ala, fi ba'd al-masail, Allah ya ba su hukunci da ilimi, wato ke ta hanyar wahayi a wasu matsalolin ba wannan ba. Wannan ijtihadi ne, kuma ya halatta in har wani malami ya halatta ijtihadi, to min babu aula annabi ya halatta gare shi, to min tunanin annabi ya fi na kowane irin malami. Ina fata mun gane. Fa alaihi, to akan wannan din, fal mas'alatu waqa'at ba'd nubuwati Sulaiman ala alqa'ida, to in mun dauki magana ta biyu cewa a'a da wahayi suka yi, to kenan Annabi Sulaiman alaihi salam ya kai shekaru na annabta, kenan magana dan shekara 11 ne dole ta tashi daga aiki. domin sai da yake shekara 40 annabin aka so mai masa wahayi. To ko shakka babu annabi Sulaiman alaihi salam, Allah ya masa irin wa'annan ni'imomi, kamar yadda Ibn Kathir ya kaito cewa akwai a wannan lokacin wa'ansu mutane da suka dunga neman wata mata, mata ce wadda yake Allah ya ta kyakkyawa. Wa'ansu mutane suka dunga kowa dunga neman ta fasikanci da ita ta kiyarda, to sai suka hada kai suka kulla mata sharri, suka je wajen alkali suka ce wannan mata mazinaciya ce, kuma ma saboda fitsararta karanta ta yi wa training shi yake fasikanci da ita. To saboda haka kasancewa sun zo su hudu kuma ana ganin su adalai, annabi Dawud sai ya karbi wannan magana ta su, saboda haka sai aka yi mata haddi aka kashe ta. To annabi Sulaiman da ya ji labarin wannan kissa din, to Ibn Kathir yake ta sai ya shirya wani abu kamar tamthiliya, wani abu mai kama da wato abin da ake kira kamar wasan kwaikwayo shi da matasa abokansa. Shikenan wa'annan mutane suka zo su hudu suka kawo karar wata mata cewa ta yi fasikanci da kare kaza kaza kaza. To shikenan shi kuma ya fito kamar shine alkali shi annabi Sulaiman. To da suka yi bayani sai ce to a mayar da su can, a zo da su ɗaya bayan ɗaya. Aka zo da ɗaya yadda su saura ba sa ji, ya ce kai maimaita abin da ka faɗa, eh wannan mata ta yi fasikanci da kare kaza kaza. Sai ce menene launin karen, ya ce ja ne, ya ce to a yi can da shi. Aka wuce da shi sai ce a zo da ɗayan, aka zo da ɗayan me kuka faɗa da zu, eh kwarai kaji kaji kaji, ya ce me launin karen, ya ce baki ne, ya ce a yi can da shi. Aka sake zuwa da ɗaya shi ma faɗi abin da ka faɗa, ya sake maimaitawa me launin karen, ya ce fari. Su hudun da aka samu bambanci a bayanin launin karen, sai ce to shikenan wa'annan mutane kawai a je a kashe su. Labarin zai ma annabi Dawud yayi wato kaman dan regretting cewa ina ma, ma'ana yi kaman da na sani ina ma wannan usulubin ya bi, wannan mutane sai sa su ma aka je fi aka yi musu haddi. To wannan duka ba abin mamaki ba ne, Allah zai iya ba mu darasi cewa Allah zai iya fahimtar da na ƙasa abinda bai fahimtar da ainihin na sama ba, domin duka bayin Allah ne subhanahu wa ta'ala. In ya zama za a ɗauki darasi a wajen dabba, to ashe min babi a ɗauka a wajen ɗan adam. Na taɓa hikaita mana Imam al-Kisa'i lokacin da yake neman ilimi, ya wahala ya yi tsawon shekaru ya ga duk abokansa sun yi karatu shi bai yi ba, sai ya dawo ya ce to shi ya haƙura. Allah da ikonsa bai ƙarasa garinsa ba, ya zauna wata inuwa yana hutawa, sai ya ga tururuwa ta ɗauko abincinta, gidan nata ga alama a ɗan sama yake, sai ta hau ta kusa shiga raminta sai ta faɗo, sai ta kuma ɗauka, sai ta kusa kaiwa sai ta faɗo kusan wuni guda, ƙarshe dai sai da ta shiga cikin ramin da abincin nata. Sai ya ce to idan ƴar dabba ƙanƙanuwa irin wannan ta yi haƙuri a kan duniyarta sai da buƙatarta ta biya, to ashe shi ya fi kamata yi haƙuri a wajen neman lahirarsa har sai buƙata ta biya. Daga nan bai ƙarasa gida ba, sai ya koma kawai ya ci gaba da neman ilimi, kuma Allah ya buɗa masa. Malaman lugha suna cewa nasu ne, na ƙira'a suna cewa nasu ne, lissafin ka ba zai cika ba a cikin malaman ƙira'a sai ka ce Kisa'i. Malam Shaɗibi yana cewa amma aliyun falki sa'iyu na atuhu lima kana fil ihram fihi tasarbala, wato alifin ya jinjina masa. To akan haka dai wannan yana nuna mana ni'imar Allah mai faɗi ce zai iya ba duk wanda ya so daga cikin bayinsa. Allah subhanahu wataala ce wasakharna ma'a daudal jibal, sai muka hore duwatsu ga annabi Dawud, yusabbihna suna yin tasbihi wa tayr da kuma ainihin tsuntsaye, kadhalika wato kamar haka, sukhirat aka hore su litasbihi ma'ahu domin su yi tasbihi tare da shi, li amrihi bihi domin umarnin su da yake yi da shi yin tasbihin, idza wajada fataratan idan ya samu wato ainihin wata dan yankewa, liyan shatalahu domin ainihin ya samu karsashi, ma'ana idan yayi tasbihi shi kadai ya samu tasbihi yayyayyai yaji kaman dai ya gaji, to sai ya umarci duwatsu da tsuntsaye su dinga yi, sai ya ƙara jin ainihin karsashi. To kun ga wannan ita ma ba ƙaramin ni'ima bace ba, a ce tsuntsaye da duwatsu za su dinga sauraransa. A wata aya ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr, ya ku duwatsu da ku da tsuntsaye ku rangada karatun zabur tare da ainihin annabi Dawud. Allah ya bashi wani irin murya mai ban mamaki mai dadin gaske. Idan yana rangadawa sai tsuntsaye su dinga bin sa, su ma suna yi suna tarangaji suna jin dadi. Shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da yaji Abu Musa al-Ash'ari yana rangada karatun Qur'ani yace utita mizmaran min mazamiri ali Dawud, yace lalle an baka wata irin sarewa kaman sarewan annabi Dawud, ma'ana Allah ya baka murya mai dadi ainihin idan kana karatun Qur'ani. To saboda haka dai wannan wata ni'ima ce doriya akan matsayin annabta, Allah ya bashi ainihin wannan matsayin. Wa kunna fa'ilin, Allah ya ce mun kasance masu aikatawa, shine taskhira tasbihihima, wato hore tasbihin su duwatsu da kuma tsuntsaye ma'ahu tare da shi. Wa in kana ajaban indakum, duk da cewa ku abin mamaki ne a wajenku, domin yanzu a ce an ji tsuntsaye da tasbihi ko dutse kaga abin mamaki ne mu a wajenmu. Ai mujawabatuhu li sayyid Dawud, wato aka hore masa amsa su dinga amsa wa shi sayyidina Dawud, kama sabahal hasa, kaman yanda tsakuwa ta yi tasbihi fi kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a tafin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wasami'a an-nasu dhalik, mutane duk suka ji wannan. Wa kana Dawud huwa alladhi yasma'u wahda, malamai suka ce wai shi annabi Dawud shi kadai yake jin wannan. To gaskiya ba a samu dai athar da ya inganta cewa shi kadai yake ji ba, Allah shine mafi sani. Wayirwa an rawaito anna mithla hadha, cewa irin wannan waqa'a li ghairi wahidin, ya faru ga ba mutun daya ba, min hadhihi al-umma, daga wannan al-umma. Wa kana Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir idha dakhala baita, wato Mutarrif ya kasance idan ya shiga gidansa, sabbahat ma'ahu abniyatu, sai ya ji gidansa yana ta yin tasbihi, wato ainihin ta tare da shi yana ji. Idan yayi sallama yayi tasbihi sai ji kaman gidansa shi ma yana nufin faɗan wannan. Allah shi ne mafi sani. Sai Allah ya ce
wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'thikum fahal antum shakirun wa li sulaymana ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da hikaito matsayi da kuma darajoji na wannan manyan annabawa, ya ce wa allamnahu, sai muka sanashe shi san'ata labusin, wato san'anta tufafi na ƙarfe. Wa hiya dir'u, shi ne sulke, allati tusamma azird, wanda ake kira da suna azird. Wa huwa awwalu man sana'aha, annabi Dawud shi ne farkon wanda ya san'anta ta. Wa kana qablaha, ya kasance kafin ainihin ya kago yin sulke na yaki, safa'ih, wato alluna ne ake yi na ƙarfe. Da kafin Allah ya bashi wannan fasaha, sai ayi alluna na ƙarfe a kulla wannan da wannan, mutum ya tafiya ragaje-ragaje suna ta ƙara. To Allah subhanahu wa ta'ala sai kinsa masa fahimta na yanda zai yi sulke riga ƙarfe, wanda idan an sare mutum da takobi ko aka soke shi da mashi ko kibiya ainihin ba zai bula ba. Malamai sun yi kaito irin wannan abubuwa, shin wani dalili yasa ya fara wannan sana'a? Aka ce mutum ne na farko mai yawan ibada, ya kasance yakan dan bibiyi talakawa ya ji ra'ayinsu akan rayuwarsa yadda zai iya gyarawa. To wata ran sai ya shiga ka'i tabar da bami, sai ya ga waɗansu mutanen ƙauye sun shigo, sai ya ce me za ku ce akan annabinku annabi Dawud? Sai suka ce ai mutumin kirki ne, salihin mutum ne, duk suka faɗi abubuwa na yabon alkhairi. Suka ce mu dai cikas ɗinsa a wajenmu guda ɗaya shine a baitul mali ake bashi, a baitul mali ake biyansa, baya wata sana'a. To daga nan sai ya ɗaga hannu ya roƙi Allah, ya ce Allah ka hore mun sana'ar da zan dinga amfani da ita. To Allah ya ce wa alanna lahul hadid, sai muka rausasa masa bakin ƙarfe. Rausasawar malamai suka yi bayanai mai ake nufi da rausasawa, wasu suka ce abin da ake nufi da rausasawa, Allah ya mayar masa da shi kaman gayan fura, maimakon a ce sai an saka shi a makera ya sha zafi a dake shi sannan ya raushi shi kawai yadda ka san ka debo gayan fura in ka ga dama ka lule in ka ga dama ka taba shi in ka ga dama ka gutsu tsura to shi Allah subhanahu wataala haka yayi masa duk ba sai yazo ya samu guduma da arautaki da waye duk wannan baya wannan kawai sai dai yazo yadda yake so wasu malamai suka ce a abinda ake nufi da an rausasa masa bakin karfe shine Allah ya bashi kwarewan sarrafa shi sarrafa wadda ba a taba ga irin ta ba wato ainihin yi abubuwan mamaki da ba a taba ganin makera sun yi ba kuma idan yayi wannan sulkunan nasa ya tara malamai suka ce sai ya kasa kudin gida uku in yaje ya sayar rabi yaje ya raba wa fakirai fi sabilillahi kashi daya ya sai abincin gidansa kashi daya ya sau kayan yin sauran sana'ar kuma ma'ana ya siyo karfe da sauran abubuwa da zai dinga yin sana'a da shi shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin abinda dan adam zai ci shine sana'ar hannunsa sai yace domin annabi Dawud ya kasance ainihin mai yin sana'ar hannu ne almuhim Allah subhanahu wataala ya bashi wannan ainihin dama ya kun bashi wannan matsayi na wannan kira mai tafsiri ke cewa wadir'u bi ma'ana qamisul mar'a idan aka ce addir wato kamar riga kenan dogo irin ta mata to Allah ya hore masa wannan sana'a labusin lakum wato yayi muku tufafi na yaki fi jumlatin nas wato ainihin a cikin jumlar mutane lituhsinakum domin takange ku yace bil fawqaniyya lillubus wato kenan akwai qira'a lituhsinakum min ba'sikum wanda shine qira'a ta ibn amir da kuma riwayan hafsu da rawaito daga asim yace wa bitahtaniya a ce liyuhsinakum min ba'sikum wannan kuma shine qira'a ta jumhurin malamai ka yace wa malaman qira'a su biyar nafi'u da ibn kathir da abu amr da hamza da kisa'i su biyar haka suke karantawa liyuhsinakum min ba'sikum to idan aka ce li husnakum bi tataniya li daud kenan lamirin ya koma zuwa ga annabi daud li husnakum huwa dan shi annabi daud ya kare ku ya baku kariya wa bin nun an karanta li husnakum shu'ba shi kadai rawi ne na asim shi ya karanta li husnakum min ba'sikum domin mu kare ku a halin yaqiyaken ku kenan sai a ce lillah kenan lamirin yana koma zuwa ga Allah kamar Allah yana cewa mun koya masa wannan lenu sinakum domin mu kare ku mu ba ku kariya min ba'sikum a lokacin yakin ku shine harbikum ma'a da'ikum yayin yaqiyaken ku tare da magautan ku Allah sai yace fa hal antum shin ku mutane shakiruna masu godewa ne masu godiya ne ni'ami ga wannan ni'imomi nawa bi tasdiqir rasul ku gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ushkuruni bidhalik ku gode mun ta hanyar wannan ni'ima da ainihin nemaku domin wannan fasaha ta annabi daud an dunga cin gajiyarta har ainihin lokacin da wayewa ta zo ta zamani ake wasu abubuwan ba wannan ba amma dai kafin a ce an samu kere-kere na zamani lokacin da ake da makera da guduma to babu abin da ake amfani da shi sai dai ainihin irin wa'annan sulkuna din domin a lokacin ba wai yaki bane na harba bindiga ko ainihin igwa magana ce ta a kawo sara da kansakali ko suka da mashi ko harbi da kibiya to duk kowanne daga cikin wannan zaka samu sulke yana maganin sa to shi sai Allah subhanahu wataala kita shin ku masu godewa ne akan wannan ni'ima mun gode Allah subhanahu wataala kuma Allah ya kara mana godiya ga ni'imominka Allah sai ya ce wasakharna wato wal sulaimana ai wasakharna li sulaiman mun hore ga annabi sulaiman ar-riha iska asifatan wacce take mai karfi wa fi ayatin ukhra a cikin wata ayar ruha'an wato mai raushi ai shadidatul hububi wa khafifatihi akwai ta'un anan wato shadidatul hubub mai tsananin tashi wa khafifatuhu kuma mai sassaukan tashi bihasbi iradatihi wannan kuma ra'un ne ba zayun ba bihasbi iradatihi gurgurdan nufinsa ma'ana malamai sun yi wato jam'in wannan ayoyi guda biyu nan Allah ya ce wal sulaimanir riha asifatan asifa shine kakkarfa iska a wata ayan kuma Allah yake cewa ruha'an haythu asab mai raushi ce duk inda ya dumfara to abu mai karfi kishe mai raushi ne to ya za'i jam'i tsakanin wannan ayoyi guda biyu to jam'i na farko shine abin da mai tafsiri ya faɗa cewa wani zubin ta kasance mai ƙarfi wani zubin ta kasance mai laushi gwargwadon yanda ya bukata wasu suka ce a'a tana zamowa asifatan lokacin da za ta tashi da su za ta zamo mai ƙarfi to amma lokacin ta fara tafiya sai ta zamo kuma ruha'an mai laushi wasu suka ce a'a asifatan lokacin da zai dawo daga balaguro kasancewar matafiyi yana shauƙin ya ga ya dawo gida da wuri-wuri kuma ruha'an lokacin da zai fita to kuma dai menene Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan iska da wannan sifofi guda biyu ina ganin kamar abin da mai tafsiri ya ambata shi zai fi dacewa domin kowane mai abun hawa akwai lokacin da zai so a yi gaggawa akwai lokacin da zai so a tafi a hankali idan ana sauri za a buƙaci sauri idan ba a da buƙatar saurin za a buƙaci tafiya a hankali wannan kuma shine zai fi cinyewa a ce Annabi Sulaiman alaihi salam yana da control akan wannan iska idan yana so a yi tafiya a hankali a tafi a hankali idan yana so a yi gaggawa ainihin sai a tafi da gaggawa din Allah yake cewa tajari ita wannan iska tana gudana bi amrihi da umarninsa il ardi allati barakna fiha zuwa ga ƙasa wadda muka yi albarka gare ta wahiyar sham mai tafsiri ce ita ce sham ai tajari tana tafiya muntahiyatan ilaiha mai tana mai tukewa zuwa sham fi rawahihi min safarihi wato ainihin a lokacin dawowarsa daga wannan tafiya tasa ai ruju'ihi minhu wato dawowarsa daga tafiya ba'da ma safarat bihi bukura bayan ta yi tafiyar safiya da shi qala al-hasan hasan yace lammashtagalat nabiyallahi sulaiman al-khailu yayin da wato dawakai suka shagaltar da annabin Allah annabi sulaiman hatta fatatuhu salatul asr har salal asr ta wuce shi ghadiba lillahi sai yayi fushi da fushin Allah fa aqara al-khaila sai ya soke dawakan fa abdalahu Allahu makanaha khairan minha Allah sai ya musaya mata musaya masa mafi alkhairi sama da wa'incan dawakai da ya soke wa asra kuma abin mafi gaggawa sama da dawakan shine ar-rih Allah subhanahu wataala ya bashi iska tajri bi amrihi tana tafiya da umarninsa kaifa sha'a duk yanda ya so fa kana yagdu ya kasance yana yin sammako min iliya daga iliya shine baitul maqdis fa yaqilu sai ya baccin qailula bistakhar wani wuri mai nisan gaske wanda ake kira istakhar thumma yaruhu minha sannan ya sake dawowa daga istakhar fa yakunu rawahuha bi babil ainihin sai ya zama yammacin da zai yi a nan ainihin babil zai je to Allah subhanahu wataala ya mashi wannan ludufi wanda wasu malamai suka ce ma idan za a yi tafiyar zai sa a zo da kujeru ainihin 600 kujera 600 sahun farko a sa dukkan musulmin ƴan adam gabaki daya sahu na biyu musulman aljanu to sannan kawai sai mai iska umarni kawai sai a daga an yi abun hawa yanzu jirgin sama mai daukar 600 mutum 600 ai ina ganin dai irin wanda ake kaiwa da kawowa mu dai mafi girman da wahala dai ya wuce 550 ko da ƴan doriya haka to amma ku duba 600 za a tashi daya kuma ba kura ba gargada ba komai tafiya ta lumana a tafi inda ake so kuma a dawo ainihin a cikin lokaci wannan yana nuna mana cewa wannan fada ta sabba fa karama fada bace dan yanzu a ce an yi tafiya da mutum 600 kuma ba su kenan ba a shekara kenan an yi kasaitaccen mulki to wannan yana daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wataala yayi ma Annabi Dawud alaihi salam Allah ya ce wa kunna bi kulli shay'in alimin mun kasance masana ne dangane da komai min zalika daga cikin abubuwa da muka sani ilmuna shine sanin mu bi anna ma nutihi Sulaiman cewa abinda muke ba Annabi Sulaiman ya da uhu il khudu yana kiran shi zuwa kaskantar da kai da na gare mu fa fa'alna saboda haka sai muka aikata wannan alamu qutada ilmina gurgurda abinda ilimin mu ya hukunta malamai suka ce duk da wannan kasaita da Allah ya bashi idan zai yi tafiyar to zaka ga cewa kansa idan ya sunkuye da kansa bai daga kansa domin kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala yanzu da Allah ya mune fa ai sai ka juya dama da hukaci ya ka gani eh azu cewa ba dama kamar inda mai tafsiri ya faɗa lokacin da ya zo ana ta shigar da dawakai yana ta kallonsu ana ta shigarwa ana ta shigarwa har rana ainihin ya zama ta fadi fa qala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawartu bil hijab sai yace rudduha alai duk wannan dawakan da aka shigar da su yace a dawo da su aka dunga dawowa da su fa tafika mashan bi suqi wal anaq yace a dunga ainihin sare idan aka fille kai a sare kafar doki duk gabaki daya aka sare sai yace duk talaka su je su yi ta ci tunda dai su ne za su shagaltar da shi daga sallar asar ba fata kullun da kullun ba ta lokaci daya amma yanzu kasuwan mu sau nawa ta shagaltar da mu al'amuran mu na rayuwa sau nawa suka shagaltar da mu daga ainihin salloli to amma shi lokaci daya yace in dai wannan ne zai masa haka to shikenan to Allah da ya kalle ya yi fushi da fushin sa kawai shikenan fasakharna lahu riha kawai sai muka hore masa iska inda can da wakai ne sai an daure su sai an share turken su sai an ba su abinci to zan tashi daga wannan yanzu kawai sai dai da an shirya kawai a tashi a kama tafiya wasu malamai suka ce ainihin wata carpet ce koriya wanda yake iyakar idanka a zo a shimfada ta duk wanda ake bukata sai tafiyar zo su hau kawai shikenan sai a daga kawai shi in yi nufin zai je ba fa iska zai ce mata kin ji gari kaza za a je ba a'a kawai Allah shi ya san manufar sa ya kudurta gari kaza za a je kuma can za a kai shi a je a ajiye shi kuma wato a sauka a cikin lumana ba sai an fita a guje sannan a daga ba wato wannan yana nuna mana cewa ashe duk wata kwarewa da ake gani ma fa an yi na abu hawa har yanzu fa ba a kai kololuwar ba tunda hatta abin da zaka ce mai sokar ungulu sai ya jijjiga wancan abin tai abin da sannan ai sama ran da ran ta baci kuma a ce Allah kiyaye abubuwa ba dadi Allah ya samu gane Allah ya laddafa mana Allah subhanahu wataala sai ya ce wa min ash-shayatin ay wasakharna kuma sai muka hore masa min ash-shayatin daga shaydanu man yagusuna wanda suke yin nitso lahu saboda umarninsa yadkhuluna fil bahri sai su wato yi nitso a cikin teku fayukhrijuna minhu aljawahir sai su fito masa da lu'ulai da dinarai li sulaiman ga shi annabi sulaiman din waya amaluna amalan duna zalik kuma ma suna yin wasu ayyuka banda wa'annan ay algaus banda ma nitso din to suna wasu ayyuka min albina'i na daga gine-gine wa gairihi da wani wannan Allah ya ce wa kunna lahum hafizin kun mu mun kasance masu tsare su ne